الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 12 ga watan al-muharram shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 2 ga watan 10 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Asy-Syaikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
na fara ta juma'a bayan juma'a ina ne an ta ta sanar da ku
to shi dangane da yin nafila bayan gama sallar juma'a yana da sharadi sharadin shine ya zamanto mutun ya canza wuri ko kuma yayi wani zance kamar yanda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sadar da sallar juma'a da wata sallah ba tare da mutun yayi zance ba ko ya canza mahalli kuma wannan bai kebanta ba da sallar juma'a kamar yanda malamai suka yi bayani ko ma wace sallah ce dan haka dai a takeice sai mutun ya canza ku ko kuma yayi zance sannan zai tashi yana fila bayan gama sallar juma'a na'am
wato wannan mutum ne da mata huɗu sai da su cikin fatata wata uku nan ba sai
wai misali mutum ne yake da mace huɗu ya saki ɗaya daga cikin su kafin ta gama idda sai ya auro wata mata menene hukuncin wannan aure da in dai saki ne raje'i ita wannan wanda ya saka cewa yana da komai saki ne ɗaya ya mata ko saki biyu ne ya mata to wannan aure da ya aure ne ba ta ci dole za a buɗe wannan aure sai idan wannan mata ta gama idda an gane ko in ta gama idda sannan ya sake biyan sadaki a sake ɗaura aure da shi ita waccan din amma auren dole za a buɗe shi saboda kasancewar iya abinda Allah ya takaita ma mu'minai shine mace hudu kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa fanki huma qabalaku minan nisa'i matna wa thalatha wa ruba dan haka baya halatta mu'mini matansa su ce hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake bance shi wato daga cikin wannan al'umma game da yin sama da mace hudu matan da ya bar duniya a kansu mata ne guda tara wannan tara Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta masa cewa dole ya ci gaba da wato zama da su kuma bai ya halatta ya saki wata ya auro wata kamar yadda yake cewa la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala anta baddala yake cewa wala anta baddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminu dan haka duk mutumin da yake aure da mace hudu idan ya saki daya to bayya halarta yayi aure sai in ta gama idda in dai saki ne rajin shine malamai suke cewa a ina ne namiji yake idda to a wannan mahalli kenan dole sai ta gama idda in mai yin jini ce sai ta yi jini uku in mai ciki ce sai ta haife ciki in ba ta jini saboda yarinta ko kuma da tijantaka sai ta cike wata uku daidai daga ran da wato mutum ya sake ta sannan ya halarta yin aure in kuwa yana so ya yi aure dandanan kenan bayan ya mata saki ɗaya to sai ya ƙara mata na biyu ya ƙara mata na uku kenan igiya ta kai ƙarshe to a lokacin nan yana iya zuwa ya je ya aure wata amma matukar ba ta gama idda ba baya halarta duk wani aure da zai yi wannan aure ne ɓatacce dole za a buɗa shi idan kwa kulu'u ne misali aka yi to a ran nan ma yana iya yin aurensa in dai kulu'u ne me yake cewa kulu'u shine a samu rashin zuttuwa tsakanin ma'aurata ta ce ita ai ba za ta zauna da shi ba abu ya ki cinye wato a ce rama masa sadakinsa idan ta rama masa sadakin ya karba to shi kenan take yanki ma in ya samu ta yana iya aurowa ita kuma iddata jini guda ne a magana mafi rinjaye an gane ku saboda shi kulu'u saki ne wanda yake mai nisan ta mace ga mijin da yayi kulu'u da ita baya da komai sai da aure wanda yake samu kenan a yanzu idan mutun yayi kulu'u da matarsa zuwa dan lokaci kadan suka sasanta to dole sai ya sake biyan sadaki ya tambaye alwalinta an zauna an sake sabon wani daura aure domin ba shi da komai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabu sala kuma muna cikin babu sifati sala babin da ke bayani game da wato sifofin sifar salla a darasi da ya gabata wato darasinmu ya kasance akan kaifiyar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama wato lokacin da yayi raka'a biyu kamar yanda muka wuce da hadisin Ibn Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litashahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna ala al-yumna وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام عبد الله بن عمر الله إكرمه سيداك فدا تشوا للي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن يزونا دومين ينتهيا وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى إذا الله يكن دورا وتهننس نهبون أكن غيور ستهبون دورا هنن هبون أكن غيور تهبون وانا ينا كسن چيوا أزمان فرقو يومين زمان فرقو متين يكن لنكي كفر ستهبون يزونا أكنتا تدامكم أي كفاتا an gane ko to dan haka a irin wannan zamani dora tafin hannun hagun akan gwiwar hagun yake yiwa tare da cewa a wata riwaya ya zo kan cewa yakan dora tafinsa na hagun akan cinyarsa ta hagu sai ya ce wal yumna ala yumna shi kwa hannun dama manzon Allah yakan dora shi akan wato cinyarsa ta dama an gane ko yakan dora shi akan cinyarsa ta dama ko kuma kace gwiwarsa ta dama wa aqada 53 manzon Allah yakan kulla lissafi, an gane ko, yakan kulla salatan wa hamsin, wato uku da hamsin, ba ana nihi hamsin da uku ba, uku da hamsin. Me ake nihi uku da hamsin? Wannan wata hanya ce ta lissafi sananna, wato abun Larabawa. A lokacin da suke nihin wato su baka lissafi, ita yatsar, wannan babbar yatsa da ita wannan yatsa wadda take ta tsakiya, idan suka yi haka, abinda suke nihi uku kenan. An gane ku? Idan aka haɗa ita wannan babbar yatsa da wannan ta tsakiya, aka musu haka, abinda suke nihi uku. In aka musu haka, uku suke nihi. Sannan ita kuma in suka ce hamsin, abinda suke nihi shine sai a kulle ita wannan karamar yatsa wadda ake kiranta al-khinsar, sannan da wannan albinsar, idan suka yi haka hamsin kenan. An gane ku? Idan aka yi haka uku kenan. Idan aka kulle wannan karamar yatsa da mai bi mata wadda ake kiranta albinsar, suna nihi hamsin kenan. Shine manzon Allah sallallahu alaihi, shine yake anan yake cewa wa aqada, manzon Allah sai ya kulla salatan, wato uku wa hamsina, da hamsin kenan lissafi ne wanda yake da yatsotsi Larabawa suka yi su haka. In aka yi haka hamsin, in kuma aka yi haka shine ana nihi uku. Shine sai ya ce wa ashara bi usbu'ihi sababa, wato a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi nuni da yatsanyar shi wanda ake kiranta as-sababa. Lafazin as-sababa an ciro shi ne daga as-sab. Idan aka ce as-sab shine zagi kenan. Me yasa aka mata wannan lakabi? Saboda duk lokacin da mutum yake zagin mutum ko yake masa kashedi da barazana, to yakan masa nuni da ita wannan yatsa. Ana kiranta sababa, kuma ana kiranta sabbaha. Idan aka ce sabbaha an ciro shi ne daga at-tasbih, domin akan yi nuni da ita lokacin da ake cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin khutba yakan yi nuni da wannan yatsa in ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. An gane ku? Nuni izuwa tabbatar da kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka wannan ita ce sifa ta farko kenan. Mutum yakan kulle wannan karamar yatsa da mai bi mata, wannan ana kiranta khinsa, wannan ana kiranta binsa, ita wannan ana kiranta al-wusfa, sannan wannan ana kiranta sababa, ita kuma wannan ana kiranta al-ibham. Kenan sai ya kulle wannan da mai bi mata, ita wannan kuma sai ya gama ta haka, kenan sai ya yi nuni da wannan. Kenan haka mutum yake dora hannunsa kenan akan cinyarsa ko kuma akan gwiwarsa ta dama. An gane ku? Kenan wannan ita ce sifa ta farko. Sannan sifa ta biyu sai ya ce wa fi riwayatin lahu wa qababa asabi'ahu kullaha wa ashara billati tabil ibham, wato manzon Allah yakan jinke yatsotsinsa gaba daya sai ya yi nuni da yatsar da take biyar babbar yatsa. Wace yatsa ce wadda take biyar babbar yatsa wadda take kusa da ita? Ita ce wannan kenan al-ibham. Kenan sai ya jinke su gaba daya. In ya jinke su gaba daya, ita wannan sai ya yi nuni da ita. Shine anan malamai suka yi sifar cewa hakarkarin ita wannan karamar yatsa sai ya zamanto yana kan cinyar mutum, kenan ya yi nuni da ita haka. Mu gane akwai bambanci tsakanin na farko da na biyu. Na farko haka ne, an gane ku? Na biyu shi kuma haka, kenan ka jinke su gaba daya, sannan ita wannan ka yi nuni da ita. Sannan akwai sifa ta uku, ita ma ta inganta, shine mutum in ya linke wannan karamar yatsa da wannan babba, ita wannan manuniya da ta tsakiya, wannan babbar yatsa da ta tsakiya sai hada su haka, shine sai a samu halka shine kamar kofa haka, sannan sai ya nuni da wannan shine. To anan yace wa fi riwayatin lahu wa qababa asabi'ahu kullaha wa ashara billati tattali al-ibham, wato a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan jinke yatsotsinsa gaba ɗayan su kenan haka gaba ɗaya ya ji mikis da ita karamar da mai bi mata da ta tsakiya da ita babbar yatsar. Sannan sai ya ce wa ashara billati talil ibham, sai ya yi nuni da wadda take kusan babbar yatsa, wadda take biyarta kenan ita ce wannan, sai ya yi nuni da ita haka. Wannan kenan a zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi tahiya kenan, zama na farko da zama na biyu, haka yake aikatawa game da tafukansa. Kuma bayani ya gabata hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi lafazin tahiya, manzon Allah kuma ya umarce shi cewa ya karantar da jama'a saboda muhimmancin tahiya a cikin sallah. Ibnu Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu lafazin tahiya irin yanda yake koyar da mu sura ta Al-Qur'ani. Shine kamar yadda bayani ya gabata, lafazin tahiya ya kai kusan kala bakwai wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar daga wani lafazin zuwa wani lafazin bambanci ne wanda yake takaitacce, kuma galibin bambancin a farko ne yake kasancewa. To tare da cewa malamai sun rinjaye da wannan hadisi na Ibnu Mas'ud akan sauran dukkan hadisan da suka zo, tare da cewa sauran dukkan su ingantattu ne, domin shi hadisin Ibnu Mas'ud hadisi ne muttafaqun alai, hadisi ne muttafaqun alai. Shine yake cewa iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya waiwayo gare mu. Wannan kwada sun kasance ne a farko idan mutum aka yi zaman tahiya, iya abinda yake fada sai ya ce assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mika'il, assalamu ala fulani wa fulani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah ta'ala huwa as-salam, au kama kada. Manzon Allah ya ce kar ku ce assalamu ala Allah, aminci ya tabbata ga Allah, kar ku fada, ya ce fa inna Allah huwa as-salam, domin Ubangiji ta'ala shine as-salam. Manzon Allah sai ya karantar da su ya ce ga iya abinda za ku fada, shine ya ce idza salla ahadukum, idan ɗayan ku na sallah, idan ya zauna, manzon Allah ya ce fal yaqul, ya ce attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya abinda mutun zai fada kenan, tare da cewa hadisai sun inganta manzon Allah sallallahu alaihi, sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye sukan ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, amma bayan komawarsa zuwa ga ubangijinsa iya abinda suke fada assalamu alan nabiyyi, assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, kamar yanda hadisi ne ingantacce daga Aisha, Allah ya kara mata yadda. Sannan kuma ziyadar wahdahu la sharika la, shi ma wannan ya tabbata a sauran riwayoyin da suka zo na tahiya. An gane ko ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan haka wannan ɗaya daga cikin lafazan kenan, kamar yanda wato malam ya zo mana da lafazi na biyu, shine yace wali muslimin an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yuallimuna at-tashahhud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Amma karshen hadisi irin na Ibnu Mas'ud ne, babu bambanci. Kaga kenan wannan farkon ne ke akwai bambanci da wato lafazi na farko. Lafazi na farko at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, amma wannan lafazi na biyu at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Kaga anan an samu wato lafazin al-mubarakat, an gane ko shi ne bambanci. Sannan kuma lafazin lillahi sai a ƙarshen kina at-tayyiba shi ne bambancin wannan lafazi na biyu da lafazi na farko. Sannan akwai hadisi wanda yake cikin al-muwatta ta al-imamu Malik wanda Umar Allah ya kara masa yadda akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa karantar da jama'a lafazin tahiyya, yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni. Shine lafazin da ake samu a cikin littattafai na Malikiya, at-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu salawatu lillahi. Karshen kuma bashi da bambanci da sauran lafazan. Don haka wato kasancewar kowane ɗaya daga ciki idan mutum ya ɗauka ya lazumta to wannan yayi, tare da cewa in sunna ta ki diddigu kamar yadda malamai suka faɗa, to ana buƙatar wato mutum ya ringa cancanzawa yau da gobe domin ya zamanto kowace yayi aiki da ita. Kenan darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisin Fadala ibn Ubay, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa cewa sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan yad'u fi salati, wato wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum na addu'a a cikin sallarsa. Wannan addu'a da yake wato a zamani na ƙarshe bayan wa an gane ko a zamani na ƙarshe, wato sai ya ringa addu'a, walam yahmadillaha walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam, a farko bai jinjina ma ubangijinsa, ma'ana bai yabe shi ba, bai zo da lafazin tahiyya ba, kuma bai yi salati ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam, kawai sai ya fara addu'a. Faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ajila hadha, manzon Allah ya ce wannan mutum da ya yi gaggawa, ya yi azarfafi, bai yi al'amarin kamar yadda ya dace. Thumma da'ahu, manzon Allah sai ya kirayi wannan mutum. Kenan jama'a ne manzon Allah yake faɗa musu, yake cewa ajila hadha, yace wannan mutum yayi gaggawa. Umma da'ahu, manzon Allah sai ya kirayi shi, faqala sai ya ce masa, idza salla ahadukum, idan ɗayan ku na salla, lokacin da ya zauna, manzon Allah yace falyabda abi tahmidi rabbihi wa sana'i alayhi, ya fara wato da gode ma ubangijinsa da kyautata masa yabo, shine kenan ya zo da lafazin tahiyya. Kuma yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Kuma ya du'u bi masha, sannan kuma ya roki iya abinda yake so abun ubangijinsa. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan ladabi kamar yadda yake cikin hadisin Ibn Mas'ud. Manzon Allah ya karantar da shi lafazin tahiyya, bayan lafazin tahiyya manzon Allah ya ce sannan ku yi mun salati, manzon Allah ya karantar da shi salati. A ƙarshen hadisin manzon Allah ya ce thumma yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u, sannan wato mutum ya zabi addu'ar da ta fi kayatar da shi, ta fi burge shi, ya roki ubangijinsa. Don haka kenan wannan ladabi daga cikin ladabba na addu'a, a farko sai mutum ya gabatar da yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan ya biyo baya da salati ga manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, sannan kuma sai ya biyo baya da roƙon abubuwan da yake da bukata a rayuwarsa ta duniya kuma kuma salahira. Shine anan manzon Allah ya ce ajila hadha, ya ce wannan mutum ya yi gaggawa. Kuma da abu sannan manzon Allah ya kirawo shi, faqala sai ya ce masa, idza salla ahadukum, idan ɗayan ku na salla, lokacin da ya zauna, manzon Allah ya ce falyabda abi tahmidi rabbi, ya fara da gode ma ubangijinsa, wassana'i alaihi, da kyautata masa yabo. Kuma yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya du'u bi masha, sannan kuma ya roki iya abinda yake so. Kenan roƙon iya abinda mutum yake so, wannan yakan biyo mataki ne na uku. Za mu tashi kenan hadisi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa an abi mas'ud radiyallahu anhu annahu qala qala bashir ibn sa'd radiyallahu anhu ya rasulallah أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. مالم الله يجيك أنسى نافتا ونن حديثي ندغ أبو مسعود شيني حقوبة ابن عامر الأنصاري البدري الله إكرم سيدا ana masalaka bin albadri ba dan ya halarci yakin badar illa domin ya je ya sauka ne a filin badar ya zauna a nan ke fada cewa bashir ibn sa'ad shine bashir ibn sa'ad ibn sa'adaba al-khazraji al-ansari abu nu'man mahaifin annu'man ibn bashir Allah ya karama masa yadda wanda ya rawaito mana hadisin innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat to shine Bashir ibn Sa'ad Allah ya karama masa yadda wata rana wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo majalisin sa ma'ana inda yake zama da jama'ar sa a lokacin nan shi Bashir ibn Sa'ad sai ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah amarana Allahu an nusalli alaik ubangijin ya umarce mu muyi maka salati a cikin alqur'anin sa shine fadar sa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima bayan fadar sa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شيني يتي أمرنا الله أن نصلي عليه يتي أبنجي جمعيا أمرتي مميمك سلاتي تم أولنا نقبع زام فائدنشي يم سلاتي غمان زام الله صلى الله عليه وسلم واجبي أنغاني هو تندم يتي أمرنا الله أن نصلي عليك ubangijinmu ya umarce mu muyi maka salati domin siga ta amara da wa ma ya tafarra'u anha siga ce daga cikin su ya gurujo kamar yanda yake cewa inna allaha ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaru shine yace amarana allahu an nusalli 'alayka yace ubangijinmu ya umarce mu muyi maka salati fa kaifa nusalli alayka ya rasulullahi yaya za mu yi maka salati yaya za mu yi maka salati mi za mu fa'idanta akan wannan gaba za mu fa'idanci cewa ita ibada al'amari ne tawqifi baya halatta mutun yayi gaban kansa yazo da wani abu da sunan ibada hanyar koyan ibada hanya ce daya daya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku don haka anan sahabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa jinsin su jinsi ne wanda yake na larabawa yaran su yare ne na larabci alqur'ani da larabci ya sauka to amma sun tabbata ibada al'amari ne wanda hanyar koyansa hanya ce daya daya dole sai an koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk iya larabcin su ba wanda yayi gaban kansa ya kirkiri salati yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku kaga sun fahimci cewa Allah ya umarce su cewa su yi ma manzonsa salati to amma yaya za su yi mai salati dole sai sun tambaye shi don haka Abubakar Allah ya kara masa yadda bai taba kirkira wani salati yace ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da nashi haka Umar shi ma ba shi da nashi, haka Ali, haka Uthman, haka Ali, Allah ya kara musu yadda da sauran sahabbai. Babu wani wanda ya kirkiri salati ya mamaza Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka anan shi Bashir ibn Sa'd, Allah ya kara masa yadda, cewa ya manzon Allah yace amarana Allahu an nusalli alayka, ubangijinmu ya umarce mu mu maka salati, fa kaifa nusalli alayka, yaya za mu maka salati. Fa sakata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ya ja bakin sa ya kame, bai tanka musu, bai ce komai ba. A wata riwaya, wato sahabban suke fada suke cewa hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, yace wallahi har sai da muka yi burin ina ma a ce bai tambaye shi ba, saboda abin ya girmama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya sunkuya kansa, ana masa wahayi zuwa can, manzon Allah ya dago kansa sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammad, ku ce ya Allah, wato kai dadin yabo ga bawanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafazin salli alaihi, salli ala Muhammad, ma'ana ya Allah ka dade yabo wato ga bawanka annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, domin shi salati wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukan, ko kuma mu ce kalima ta salati tana daukan ma'ana uku. Idan ka danganta ta zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, shine Ubangiji ta'ala ya yabi bawansa, ya jinjina masa a cikin jama'a, mafi daukakar jama'a, jama'a ta mala'iku, kamar yanda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, Abu Da'aliya Allah ya ji kansa yake cewa salatul lahi sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la, salatin Allah shine yaban da yake ma bawansa a cikin jama'a, mafi daukakar jama'a, jama'a ta mala'iku. Salatin mala'iku da suke ma mu'minai shi kuma wannan roƙon gafara ne, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi. Manzon Allah yake cewa wal mala'ikatu, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba za su gushe ba, ko kuma ba su gushe ba, yusalluna ala ahadikum, suna salati ga ɗayanku, ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi, matukar yana zauna a gunsa inda yayi sallah. Duk mutumin da yayi sallah ya ci gaba da zama a gunsa, to mala'ikun Allah ba za su gushe ba, suna yi masa salati. Yaya suke masa salati? Manzon Allah ya ce yaquluna allahumma arhamhu, mala'ikun suna cewa ya Allah kai masa rahama, allahumma ghafir lahu, ya Allah ka gafarta masa, allahumma tub alayhi, ya Allah ka karbi tubansa. Iya abinda mala'iku suke faɗa ga duk mutumin da yayi sallah ya ci gaba da zama a gunsa. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana ma'anar salati na mala'iku, shine roƙa ma bawa gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan salati na mu'minai shi kuma wannan addu'a ne, addu'a ne, kamar yanda yake cewa khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ash-shahid wa salli alaihim ay ud'u lahum bil baraka, yi musu addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya rage na dukiyar su idan ka karbi zakka. To dan haka anan in muka ce allahumma salli ala muhammad, addu'a ce muke cewa ya Allah ka dade yabo ga bawanka annabi Muhammad, ya Allah ka dade yabo ga bawanka annabi Muhammad wa ala ali Muhammad, haka nan wato ka dade yabo akan mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lafazin al a larabci, asalin shi a larabci ahli ne, ahlun kenan hamza da ha'un da lamu. To ita wannan ha'un kin, ko mu ce ha babba a Hausa, sai aka canza ta aka maida ta wato alhamza, sai ya zamanto a'al, a'al. To cewa a'al akwai nauyi akan harshe, shi ko larabci yare ne ma'abucin fasaha, don haka ita wannan hamza ta biyu sai aka yi tashil, kinda sai ake cewa al, ake cewa al. kaga al yafi sauki akan harshe game da al. To in aka ce al na daukan ma'anar al-qaraba, ma'ana dangi waɗanda suke na kusa, an gane ko iyali kenan. Sannan kuma yana daukan ma'anar atba, wato mabiya. A inda yake daukan misali ash-shahid akan inda yake daukan ma'anar ahal, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke fada rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahal albayt innahu hamidum majid, a cikin suratu Hud Ubangiji ta'ala ke cewa jin kan Allah da albarkatunsa ya tabbata akan ku, ya ku iyalin gidan Annabi Ibrahim, ahal albayt. Haka kuma a can Ubangiji ta'ala na fada a cikin suratul Ahzab, innama yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera. Me ake nihi da ahlul bayt? Anan iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, matansa da kuma waɗannan waɗanda suka danganta zuwa gare shi, iyalin Ja'far da iyalin wato Ali da iyalin Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wato da iyalin Hamza da sauransu. To dan haka a inda kuma yake daukan ma'anar mabiya shine kamar yanda Ubangiji ta'ala na fada a can cikin suratu Ghafir, kamar yanda yake cewa annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Ubangiji ta'ala yace wuta ce ta musamman, fir'auna da mabiyansa akan bujiro su, ana gasa su, ana babbaka su akan ta irin yanda ake gasa nama safiya da yamma. Tun lokacin da Allah ya halakar da Fir'auna da mabiyansa, to da safe da yamma akan bujiro su akan wutar jahannama, ana musu azaba ta kabari har zuwa kiyama. Shine ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya, sai ya ce wa yawma taqumu as-sa'a, a ranar da kiyama ke tabbata Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ya ce da su adkhilu ala fir'auna, ku shigar da fir'auna da mabiyansa, ala fir'auna ay atba'a fir'aun mabiyansa, ashadda al'azab cikin azaba mafi tsanani. Kaga anan da yace adkhilu ala fir'auna ba ana nihin iyalin fir'auna ba, domin a cikin iyalinsa akwai matar samuniya. To dan haka anan da yace wa ala ali muhammad, haka nan a bisa mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenan kowane mu'mini har zuwa kiyama ya shiga karkashin wannan addu'a. Amma farkon waɗanda za su shiga su ne iyalin gidan shi waɗanda suka yi imani da shi. Don haka wani mawaƙi yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al-a'ajimi was-sudani wal-urdi law lam yakuna aluhu illa qarabatuhu salla al-musalli ala al-qagi abi lahabi. Yace alun nabiyyi humu atba'u millatihi, in aka ce alun nabiyyi ma'ana iyalin annabi, yace humu atba'u millati, sune masu biyar tafarkin sa. Don haka anan da yace wa ala ali muhammad, sai ka ce haka nan akan mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sallaita, wato kamar yanda kai salati, ala ali ibrahim, wato ga iyalin ibrahim alaihi salam, ko ka dauki al na farko kenan iyalinsa, sai ka ce kama sallaita ala ali ibrahim, kamar yanda kai salati ga iyalin ibrahim alaihi salam, sune kenan ishaq da isma'il, sannan kuma da jikokinsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana daga cikin jikokin isma'il, domin dangantar shi zuwa ga annabi isma'il wannan ta inganta. Sai ya ce wa barik ala muhammad, ya Allah kai albarka ga bawanka Annabi Muhammad, ma'ana duk wani matsayi da kai masa ya Allah ka dawwamar da shi a cikin matsayi, shine ma'anar wa barik ala Muhammad, ya Allah kai albarka ga bawanka Annabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, haka nan ga iyalin Annabi Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahima fil alamin, kamar yanda kai albarka ga iyalin Annabi Ibrahim fil alamina, a cikin wato bayinka, kamar yanda yace rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt, sai yace innaka, lalle kai ubangijinmu hamidun, wato abin yabo ne. An gane ko hamid fa'il ne bi ma'ana maf'ul, ma'ana ai mahmud, ko kuma kasirul mahamid wanda ya kai matuka a wajen yawan wato abubuwan yabo abubuwan da za a yabo ubangiji subhanahu wataala sun wuce a lissafa shine yace innaka hamidun lalle kai wato abin yabo ne ko kuma innaka hamidun lalle kai mai matukar godiya ne majidin kuma mai girma ne sai yace wassalamu manzon Allah yace ita ku sallama yace kama alimtum kamar yanda kuka sani kamar yanda kuka sani yanda kuke mun sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi haka za ku ci gaba dai amma salati manzon Allah yace ga yanda za ku yace ga yanda za ku kaga in har kana ganin cewa kai ka kware a yare na larauci ko ka kai siba wahi to da naka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne yake kaga in kana da hankali da lura da tunani dole ka ajje naka ka dauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka wadatu da shi kamar yanda mazan jiya suka wadatu da abin da ya karantar da su yanzu abin da muke so mu gane wai me yasa ita lafazin tahiyya wani ba zai kirkira nashi yazo da shi ba sai salati kawai wani zai kirkira yazo da shi ga yadda tahiyya ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu yace ga yanda za ku to kun zo kun kirkira salati to me yasa lafazin tahiyya da sauran azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar me yasa da ba za ku kirkira ba ku zo da wasu dan haka abin da muke so mu gane shi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce al'amari ne ibada ko al'amari ne tauqifi dole sai ka koma wato hanya daya daya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya ya karantar da cewa yaya za a yi masa kaga duk iya larabcin su ba wanda yi gaban kansa ya kirkira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati tambayar shi suka yi suka ce ubangijin mu ya umarce mu mu maka salati da sallama to sallama kwa daman ga yanda muke maka assalamu alaikum warahmatullah to yaya zamu yi maka salati manzo Allah ya jima ya sadda kanshi zuwa cin ya dago kansa an masa wahayi an turo masa sako cewa ya karantar da al'umma ga yanda za su mai salati manzo Allah ya karantar da mu wannan lafazi don haka kuma sigar ta kai kusan kala 7 zuwa 8 waɗanda suka inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar shi ma dan bambanci ne takaitacce Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tattaro su a ƙarshen littafin sa sifatu salatin nabi amma wannan siga ita ce siga wanda take biyayya domin hadisi ne wanda yake an gane ko wannan ita ce siga wanda daga cikin sigogin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ba tare da fil alamin an gane kamar yanda kuma a cikin wannan siga kenan ce akwai fil alamin don haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman mai suna Jilaul Afham fi fadli as-salati ala khairil anam wanda littafi ne ya wallafa shi akan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wasu hadisi waɗanda suke bayani akan abin da ya shafi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka inganta da ma wanda ba su inganta ba galibi za ka same su a cikin wannan littafi Jilaul Afham don haka kuma shine anan malam bayan ya faɗa mana wanda ya rawaito hadisin shine al-Imam Muslim sai yake cewa Ibn Khuzaima ya dada wato a cikin riwayarsa fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salatina yace ya rasulullahi yaya zamu maka salati wato idan muna nihin yi maka salati a cikin sallar mu yaya zamu yi maka salati manzo Allah ya ce ga yanda za ku mun salati don haka malamai suka ce in banda wannan siga da ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah ko a cikin khutba bai halatta ka zo da wata siga ta daban an gane ko amma a haka an kama sunan sa an ce Muhammad zaka iya cewa sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace Allahumma salli wa sallim alaihi to amma in a cikin sallah ne ko a cikin khutuba dole ka zo da wannan siga domin me suka ce cas kaifa kaifa nusalli alayka idana hanu sallaina alayka fi salatina yaya zamu maka salati idan muna nihi yi maka salati a cikin sallar mu yaya zamu maka manzo Allah ya ce ga yanda za ku dan haka ka saki ne yake cewa saki ganye kamare shi ka kama abin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ita ce hanya wadda take me kakka wadda babu karkata a cikin ta tare da cewa duk wasu salate da aka zo da su akwai gudu da wuce iyaka a cikin su aka same su ga sunan salate daban-daban wanda kuma wai aka fifita su akan shi salatin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sigar da tazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka ba su wata fadala wadda take ta daban wanda ba Allah bai ba su ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam don haka ko a al'amari na duniya ba al'amari na ibada ba in dai mutum yana da hankali da lura cha yake a bashi gangariya wanda yake original ba je kaka dawo ba to da naka da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka bayyana mana wanne ne yafi inganci kenan don haka shi mumini yakan wadatu da abin da yazo daga Allah subhanahu wataala da abin da yazo daga manzonsa don haka anan mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kewaya ka kewayo babu sahabin da zaka samu cewa ya kirkiri salati cewa ga irin salatin da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su sun wadatu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su sunnu domin sun san salati ibada ne ibada ko mutum baya gaban kansa al'amari ne wanda yake tauqifi don haka dai wannan a takeice na nuna mana yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a cikin tahiyya wajibi ko kace farilla ne kuma bugo da kari babu bambanci tsakanin tahiyya ta farko da ta karshe kamar yadda wasu malamai suka bambanta babu dalilin da ya bambanta kamar yanda yi masa salati a tahiyya ta karshe farilla ne to haka a ta farko ma farilla ne kuma babu bambanci tsakanin sallah ta farilla da sallah ta nafila dole ne lafazin tahiyya in ka zo da shi abinda zai biyo baya shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa a tahiyya ta karshe yin salatin wajibi su kuma malaman malikiya ta suka yi sunna ne ba wajibi bane an gane ko ta suka yi a tahiyya ta karshe sunna ne ba wajibi bane amma jumhurin malamai sun tafi akan tahiyya ta karshe yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne matsayinsa ya wuce sunna tare da cewa su ma da suka kebance cewa tahiyya ta karshe babu dalilin da ya kebance don haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Sifatu Salatin Nabi yayi babi na musamman game da wajibcin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiyya ta farko kamar yanda kuma a ta karshen ma wajibi ne don haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Jilaul Afham wato fi salati ala khair al-anam ya mai da martani akan waɗanda suka tafi akan cewa sunna ne ba wajibi bane wa ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba yaqul اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير wato daga Abu Huraira Allah ya karama sa yadda na fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tashahada ahadukum wato idan dayan ku yayi tahiyya manzo Allah yace fal yasta'iz billahi min arba wato ya nemi tsari da kariya da ubangijinsa min arba wato game da al'amurra guda hudu idan dayan ku yayi tahiyya ya gama manzo Allah ya ce ya nemi tsari da ubangijinsa game da al'amurra guda hudu farko manzo Allah ya ce ya kulu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah lalle ni ina fakewa zuwa gare ka ina neman tsari da kariya taka min azabi jahannam game da azabar wutar jahannama. Azabar wutar jahannama azaba ce mai tsanani kuma mai nacewa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, ya hakaito mana addu'ar mu'minai iya abinda suke faɗa, wallazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama. Ya Ubangijinmu, ka juyar mana da azabar wutar jahannama, domin azabar wutar jahannama ta kasance mai nacewa ce. Shine anan yace, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, ya Allah lalle ni ina neman tsari da kariya da kai min azabi jahannam game da azabar wutar jahannam. Wal iyazu billahi, Allah ya kare mu. Sai yace wa min azabi al-qabr, ya Allah ina neman tsari da kariya da kai min azabi al-qabr, wato game da azaba ta kabari. Abu na biyu kenan. Al'amari na uku, wa min fitnatil mahaya wal mamat, ya Allah ina neman tsari da kariya da kai, wato game da fitina ta halin rayuwa da fitina wato ta halin mutuwa. Sai yace wa min sharri fitnatil masihid dajjal, al'amari na hudu kenan. Yace ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da sharri da mugunta na fitinar almasih mai shahishin ido na dama ad-dajjal ta caccen makaryaci. Waɗannan su ne al'amura guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mu cewa in mun yi tahiyya mun gama. An gane ku? Gama tahiyya ko shine sai ka kai ƙarshen salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. In kai tahiyya kai salati, sannan sai ka biyo baya da wannan addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, ya Allah min azabi jahannam, ya Allah lalle ni ina neman tsari da kariya da kai game da azabar wutar jahannam. Abu na farko. Abu na biyu, wa min azabi al-qabr, ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da azaba ta kabari. Azaba ta kabari wannan abu ne wanda yake tabbas. An gane ko? Kamar yadda yake tabbace a cikin aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa, dole ne mu yi imani da azaba ta kabari. Yin imani da azaba ta kabari yana karkashin yin imani da yinin al-qiyama. Don haka azaba ta kabari nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar da ita, sannan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin Al-Qur'ani fadar Allah subhanahu wa ta'ala, sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin 'adzim. Sanu'adhibuhum marratayn, Ubangiji Ta'ala yace da sannan zamu azabtar da su, wato shudi biyu ko kace karo biyu. Karo na farko shine wato a bagen daga, irin azabar Allah ya dandana musu a hannun mu'mini. Azaba ta biyu ita ce azaba ta kabari. Azaba mai girma ita ce azaba ta wutar wannan ta ranar kiyama. Thumma yuradduna ila azabin 'adzim. Haka can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal kiyamati a'ma. Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fassara wato fadarsa da yace fa inna lahu ma'ishatan danka, suka ce ita ce azaba ta kabari. Haka kuma aya ta da zuwa muka karanta, annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab. Kaga annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya, Ubangiji Ta'ala yace fir'auna da mabiyansa akan bujuro su safiya da yamma akan wuta ana babbaka su. Wannan azaba ce ta kabari Allah yake musu tun ranar da ya karɓi rayuwarsu. Sai yace wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab. Kaga wannan azaba da ake musu ta farko kafin kiyama. Don haka azaba ta kabari wannan tabbas ce. Hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa. Ubangiji Ta'ala ya ji yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama azaba ta kabari, kuma ya nuna masa da idansa ya gani. Kamar yadda hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wasu kaburra guda biyu, manzon Allah sai yake cewa lalle ma'abuta waɗannan kaburra, manzon Allah ya ce ana azabtar da su. Sai ya ce wa ma yu'adzabani fi kabir, a wata riwaya sai ya ce bala innahu la kabir, sai yake cewa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namim, wannan bala amma ahaduhuma fa kana la fa, yake cewa amma ahaduhuma yake cewa wa wannan fa, yake cewa amma ahaduhuma fa la yastanji min al-bawl, ko kuma fala yastanji min al-bawl sai ce wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa amma na farkon su abinda ya janyo masa azaba la yastanzihu min al-bawl amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl ya kasance baya nisan ta kanshi game da bawli ma'ana yakan bar bawli yana taba jikin sa shine sababin abin da ya janyo masa azaba ta kabari sai yace wa ammal akhar dayan kuma manzo Allah yace fa kana yamshi bin namima ya kasance yakan kai kawo tsakankanin mutane game da gulma da annamimanci da gutsurtsoma ya dauki zancen wane ya kai ma wane da nihin hada fitina tsakankanin su idan aka ce annamimanci ka dau zancen wani ka kai ma wani domin ka hada fitina tsakanin su shine annamimanci waɗannan waɗanda suke cikin kabarin Allah ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana azabtar da su don haka manzo Allah sai ya kariri shi na dabino ya tsaga shi biyu sai ya kafa akan kowane kabari sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi menene hikima game da yin haka sai ya ce la allahu yukhaffafu anhuma ma lam yai basa mi yiwa za a sauƙaƙa musu azaba matukar waɗannan itace ba su bushe ba wannan ceto ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema musu da alfarma a sauƙaƙa musu azaba matukar iccen yana danye amma da zaran ya bushe za a ci gaba da azabtar da su haka a hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa ba dan kar a je junan ku ya kasa binne juna yace wallahi da na roki Allah ya nuna muku azaba ta kabari yace da na roki Allah ya nuna muku azaba ta kabari to dan haka azaba ta kabari tabbas Ubangiji ta'ala ya koye mana azaba ta kabari saboda wasu hikimomi kamar guda uku hikima ta farko dan ya zamanto imani da azabar Allah subhanahu wa ta'ala da imani game da ni'imar da ya tanada ma mu'mine ya zamanto al'amari ne na gaibu kenan sai masu imani na gaskiya za su yarda da wannan sana'a na biyu wato in da a ce azabar kabari Allah ya bayyanar da ita ga jama'a to wannan akwai kaskanci da abun kunya ga iyalin mamaci akwai kaskanci da abun kunya ga iyalin mamaci a ce ga dan uwan su wane yau ana azabtar da shi ga ya azabar kabari a fili kaga wannan akwai kaskanci ga iyalin mamaci abu na uku kasancewar wato dan kar a je junan mu ya kasa binne juna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in ba dan kar a je ku kasa binne junan ku ba dan uwan kai mutu ku kasa zuwa ku binne shi manzo Allah yace da na roki Allah ya nuna muku azaba ta kabari ido da ido kun ga dan haka anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarnin mu cewa mu nemi tsari na ubangijin mu game da azaba ta kabari sai yace wa min fitnatil mahya wal mamat haka nan ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da fitina ta halin rayuwa da fitina wato ta halin mutuwa fitina ta halin rayuwa shine abubuwan da Allah yake jarraba bawa abinda yake bujiro masa a halin rayuwa na al'amura waɗanda suke na shubha da al'amura na shahawa waɗanda suke sa mutun ya kauce ma tafarki na gaskiya shine yace anan ya Allah ina neman tsari da kai game da fitina ta halin rayuwa fitina ta halin mutuwa shine abubuwan da yake bujiro ma bawa na fitintunu a lokacin mutuwa lokacin da zai bar duniya da kuma irin abin da yake biyo baya irin azaba ta kabari da tambaya ta mala'iku da suke ma bawa a cikin kabari wannan duka ana kiran su fitina ta halin mutuwa sana al'amari na hudu shine yace wa min fitnatil masihid dajjal ina neman tsari da kariya da kai game da fitina ta almasih lafazin almasih laqabi ne an gane ko akwai almasihu bil khair akwai almasihu bil sharr almasihu bil khair shine annabi isa alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan suna ismuhul masihu isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirah dan haka almasihu suna ne na annabi isa alaihi salam waɗannan masu danganta kansu zuwa ga annabi isa bayyada cewa a kiraye su da wannan suna domin in ka kiraye su da wannan suna ka darjanta su ka girmama su alhali ku annabi isa alaihi salam ba shi ba su domin ya musu albashir cewa akwai manzon da zai zo shi mai suna Muhammad in ya zo su bi shi to sun bujire ma annabi Isa sun ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa ya tsaya tare da su ba shi ba su dan haka ba za ka ce musu ba masihiyun iya abin da ya kamata ka kiraye su nasara kamar yadda suka kiraye kansu ومن الذين قالوا إنا نصارى كرايس ده نصارى وأما كرك كرايس ده شيء والمسيح المسيح سنة لنا النبي إيسى عليه السلام الله يا أم بتشي ده النسيم اسمه المسيح إيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة فتسأل قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم تشيما تجعل أما سلك بي المسيح malamai suka ce domin idansa na dama a shafi yake kenan minal masih ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum laysa bi'awar wa innal masih ad-dajjal a'war la'ayni yumna ka anna aynahu inabatun fafiya manzon Allah yace ku san da cewa ubangijinku ba mai ido ɗaya bane an gane ko ubangiji ta'ala yana da idanu biyu waɗanda suka dace da girman sa sai yace wa innal masih ad-dajjal maza Allah yace lalle al-masih ad-dajjal maza Allah yace a awrul ayni yumna idan sa na dama maza Allah yace a makauce yake ido ɗaya tak gare shi idan kuma kamar wato kwayar inabi ta motsi haka idan yake kuma tsakanin idanin nashi maza Allah yace an rubuta kafir a wata riwaya an rubuta kafun fa'ur rabu kafara an rubuta tsakanin idanunsa to dan haka ake kiran shi almasih wasu suka ce an ambace shi almasih domin zai zagaye duniya gaba ɗayanta a cikin kwana 40 kenan mina siyaha ne siyaha shine yawon shakatawa yawo a ban kasa kamar yana ubangiji ta'ala yace fasihu fil ardi arba'ata ashhur zai zagaye duniya a kwana 40 kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma tafiyar sa manzon Allah yace yanda ka san tafiyar shida haka take me ake kira da shida girgije idan ya zubar da ruwa zaka ga iska in tana kada shi kamar hayaki yana tafiya da sauri to haka tafiyar shi take duk kowane gari wanda yake doran kasa gaba ɗayan shi dajjala sai ya saka kafar shi banda Makka da Madina kowane birni da ka sani manzo Allah yace sai ya saka kafar shi sai ya shiga amma banda Makka da Madina domin Makka da Madina akwai mala'iku wato a kofofin Makka da Madina suna gadi da zaran ya tunkaro Makka da Madina mala'iku za su kore shi da bulalawa da take ta wuta to dan haka shine ake kiran shi almasi lafazin kuma dajjal sigatul mubalaga ne an ciro shi ne daga addajal idan aka ce addajal wato shine ƙarya ƙarya ta hada gaskiya da ƙarya mutun ya rikita ta a kasa ganewa shine ake kira da addajal dan haka duka masu ma mutane rufa rufa masu son su kautar da mutane daga tafarki madaidaici to ana kiran su da jajira kenan duk wanda yake famar ya lullufa gaskiya ya nuna ma jama'a ƙarya ita ce gaskiya to sunan shi dajjal idan aka ce dajjal kenan taciccen magaryaci domin shi dajjal idan ya zo zai yi da'awar cewa shi Allah ne kuma zai zo yana da wuta da aljanna shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa aljannar shi a hagunkinsa kuma wutar shi a damarsa maza Allah ya ce zai umarci sama ta yi ruwa ta kiyanke ta yi ya sanya ƙasa ta fito da tsirrai ta kiyanke ta tsiro da su ya sanya si ya raba mutum biyu sannan kuma ya tada shi kuma sannan ya sanya ƙasa ya umarce ta cewa duk abin da yake cikinta na albarkatu gwalagulai zinari da lu'ulu da sauransu ya ce tawazu su kuma ƙasa ta yi wa'amar su wannan duka abubuwa ne wanda yake yi domin kautar da mutane daga tafarki wanda yake madaidaici kuma fitina ce wanda Allah ya halicce ta wanda tunda Allah ya yi duniya har zuwa kiyama babu wata fitina sama da fitina ta almasihi dajjal kowane annabi da kowane manzo maza Allah ya ce babu wani annabi babu wani manzo da Allah ya aiko face sai ya tsawatar da al'ummarsa game da fitina ta almasihi dajjal don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da mu kuma ya umarci mu cewa mu ringa neman tsari game da fitinarsa don haka aka sunanta mana karanta suratul kahfi a ranar juma'a domin takan kare mutum game da fitina ta almasihi dajjal kuma alama ce daga cikin manyan alamomi na tashin alkiyama guda tara wanda in sun fara billa za su ringa bibiyar juna ɗan lokaci kada to shine anan yace wa min sharri fitnatil masihi dajjal sannan malam na faɗa cewa fi riwayati li muslim a wata riwaya ta al-imam muslim manzo Allah yace idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir wato idan ɗayan ku ya gama tahiyya ta ƙarshe kenan zai biyo baya da wannan addu'a kenan ita wannan addu'a bayan kai tahiyya an gane ku ta karshe kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka biyo baya da wannan addu'a sannan ita wannan addu'a jumhurul malamai sun tafi akan cewa sunna ce yin ta tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa yin wannan addu'a wajibi ne kamar yanda umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana cewa idza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba ashahid cewa falyasta'iz billahi min arba ya nemi tsari da ubangijinsa game da al'amura guda hudu dan haka shi ko umarni abin da yake fa'idantarwa shine wajibci sai an samu alamar da ta juyar da shi daga wajibci zuwa mustahabbanci don haka da yin wannan addu'a wajibi ce a magana mafi rinjaye wa ana abi bakri ne siddiqi radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allimni du'a an ad'u bihi fi salati qala qulu allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim muttafaqun alayh wato daga abubakar Allah ya kara masa yadda wani lokaci ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace allimni du'a an ad'u fihi fi salati yace ya manzon Allah koyar da ni wata addu'a ta musamman wanda zan ringa yi a cikin sallata wannan yana nuna mana yanda mazanjiya suke da kwadayi akan ayyuka na alkhairi anan abubakar Allah ya kara masa yadda takanas ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wata addu'a wanda zai ringa yi a cikin sallah qala sai manzon Allah yace masa kul ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ce ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa a wata riwaya ta al-imamu muslim maimakon kathiran shine sai yace kabira ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci wanda yake mai girma ko kuma ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa ladabi daga cikin ladabba na addu'a kuma sababi daga cikin sabubba na samun karbuwar addu'a bawaye iktirafi game da laifinsa ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne kamar yanda yake cikin sayyidul istighfar اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت الشاهد da kace abu'u laka bi ni'matika alayya ya Allah ina tabbatar da cewa ka jaddada mun ni'imominka sun wuce adassa ba wa abu'u bi dhanbi ya Allah ina tabbatar da cewa ni fa mai laifi ne sai yace faghfirli ya Allah ka gafarta mun kaga kafin yace faghfirli gafarta mun ya ubangiji na sai da yayi itirazi yace wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi ina tabbatar da cewa ni mai laifi ne kamar yanda can annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa lokacin da suka saba ma ubangijinsu suka ci itaciyar da aka hane su su ci da za su tuba mun suka ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya ubangijinmu lalle mu mun zalunci kawunan mun yi laifi mun ketare dokarka ya Allah in har baka gafarta mana baka ji kanmu ba to zamu zamanto daga cikin tabarmu haka annabi Musa alaihi salam lokacin da ya kashe rai wanda ba a bashi izinin ya kashe da ya tuba mai yace rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la innahu huwal ghafurur rahim haka annabi Yunus alaihi salam wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin haka wannan sarauniya wadda ta zo wurin Annabi Sulaiman alaihi salam tace inni zalamtu nafsi sai tace wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin to dan haka shine anan yace ka ce Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi zulman kaseera ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba alhali kuma babu wanda ke gafarar zunubai illa anta face kai domin ya fada wa man yaghfiru dhunuba illallah kamar yanda ya faɗa kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kamar yanda ya faɗa wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma hadada don haka yace wala yaghfiru dhunuba illa anta lafazin wala yaghfiru dhunuba illa anta in ma ya zamanto jumla ce hadiya ko kuma jumla ce itiradiya shine yace wala yaghfiru dhunuba illa anta alhadi babu wani mai gafarar zunubi in ban da kai faghfirli ya Allah ka gafarta mun maghfiratan min indik gafara ta musamman daga gunka warhamni ya ubangiji na ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba kuma kai ne maji kai game da bayinka mu'minai don haka anan kasancewar kusan na dubba guda biyu zuwa uku wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Abu Bakar daga cikin na dubba na addu'a shine yin tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala kamar yanda anan me yake roƙo gafara ce sai ya kama kafa da sunan Allah al-Ghafur da kuma sunan shi ar-Rahim kaga gafara da rahama yake roƙo tunda cewa faghfirli maghfirata min indik sai ce warhamni don haka sai yazo da sunayen Allah subhanahu wataala wanda suka dace ma roƙonsa kaga ar-Razzaq suna ne na Allah ko ba sunan sa bane yanzu mutun ya ce faghfirli maghfirata min indik warhamni innaka antar razzaqul ghani innaka antar razzaqul ghani ko kuma innaka antar ghaniyur razzaq to dan haka anan tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah ka tsaya ka kalli sunan da ya dace ma bukatarka sai ka kama kafa da shi nan iya abin da yake roƙo gafara da jin kai don haka me ya dace ya kama kafa da shi daga cikin sunayen Allah shine al-Ghafur da kuma sunan shi ar-Rahim to dan haka wannan addu'a ita ma a cikin sallah ake yin ta kenan bayan kai tahiyya kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi tsari da waɗannan al'amura guda hudu sai ka biyo baya da wannan addu'a wa amma ibn hujr radiyallahu anhu annahu qala tare da cewa akwai addu'o'i da dama waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma waɗannan addu'o'i inda suka dace a yi su a cikin sallah kafin a salamci na daga cikin su kenan wannan addu'a haka nan irin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ita ma ta zo hadisi ne mauqufu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda haka hadisi wanda yake cikin wato sunan Abi Dawud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarnin Mu'az cewa kada ka bari a cikin karshen sallar ka face sai kai wannan addu'a manzo Allah yace shine ka ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik hadisi ne ingantacce to ita ma wannan addu'a kafin mutum ya salamci yake buƙatar yayi ta haka ne yana daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin sallah kafin ya salamci kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim wanda karshe ita ce addu'ar da yake rihewa da ita wato shine yana cewa Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhkhir la ilaha illa anta manzo Allah yake yi wannan addu'a wato a karshen sallar shi kenan kafin ya salamci haka a wancan hadisi da ya gabata bayan ya nemi tsari da waɗannan al'amura guda hudu kamar yanda yake cikin sahihu muslim ziyara ce ingantacciya wani lokaci yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghra bayan ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghra ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da daukan zunubi sai ya ce wal maghra wato da nauyin bashi manzo Allah yake nemi tsari na ubangiji da ubangiji subhanahu wataala game da waɗannan al'amura wa amwa ibn hujr radiyallahu anhu annahu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rawahu abu daud bi isnadin sahih wato daga wa'il ibn hujr Allah ya kara masa yadda ke fada cewa na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallama a damar sa yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai yace wa an shimalihi haka nan a hagunkin sa yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah an gane ko nau'i na farko kenan daga cikin nau'ikan sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanda kuma yin sallama rukuni ne daga cikin rukunnan sallah sallah ba ta inganta sai da sallama inda zaka gama sallah tun daga farkon ta har karshen ta ka tashi ba tare da sallama ba to baka da sallah dimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa miftahu ssalati quhur wa tahrimu hatta kabir wa tahlilu hatta taslima au kama qala manzo Allah yace mabudin sallah shine tsarki harama ma'ana shiga sallah shine kabbara ta harama fita daga sallah manzo Allah yace shine yin sallama dan haka anan yace fa kana yusallimu an yaminihi ya kasance yakan yi sallama ga damar sa a dama ko sai ya juyo kanshi sai an ga wato farin kuncin shi kenan sai ya juyo kan haka kenan ba gangan jikin ba yake juya gaba daya a kan shi yake juyawa sai an ganin sharin kuncin sa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan kuma sai ya juyo fuskar sa wajen hagunkin sa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan nau'i na biyu a dama yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah a hagunkin sa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kuma wannan shine abin da yafi cika yi yau da gobe an gane ko nau'i na uku a damar sa yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan a hagunkin sa sai ya ce assalamu alaikum nau'i na hudu yakan yi sallama ɗaya tak an gane ko ya ce assalamu alaikum waɗannan nau'ika guda hudu gaba ɗayan su sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya ambata su a cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi kenan nau'i na farko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nau'i na biyu a dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a hagun assalamu alaikum wa rahmatullah nau'i na uku a dama assalamu alaikum wa rahmatullah a hagun assalamu alaikum nau'i na hudu shine yin sallama ɗaya tak assalamu alaikum na insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك